sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60-25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM, Niya, da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za a iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 17 ga watan Maris shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Tazarau, kasar Pakistan ta tabbatar da akalla ɗan ƙasarta guda 9 suna cikin mutanen da suka mutu a harin ta'addanci a kasar New Zealand. Jama'a Indonesia kuma sun ce ambaliya da malalar tabo a yankin kasar wato ya kashe mutane 50 kane jikata wasu 59 a kasar. Yar majalisar dattawan Amurka na New York kuma ta kaddamar da yakin neman zabenta da neman tsayawa jam'iyyar Democrat takara domin tafafata da shugaba Donald Trump a zaben shekarar 2020.
Labaran duniya kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Bauchi a Najeriya 'yan jam'iyyun siyasa na cece-kuce akan soke hukuncin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC ta ɗauka dangane da zaɓen hukumar Tafawa Balewa wanda a da ta tsaida ranar 23 ga wannan watan wanda a yanzu ta ce ba za a yi shi ba. Sannan za ku ji cewa masana gine-gine sun yi tsokaci game da matsalar ruptawar gine-gine da ake fama da shi a wasu sassan Najeriya cikin 'yan kwanakin nan. Bayan nan za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin jihar Oyo ta nuna alhininta a bisa waɗanda suka samu raunuka sakamakon ruptawar wani gini mai hawa uku a garin Sogowe. Daga bisani, Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. Kasar Pakistan ta tabbatar da akalla 'ya'yanta guda 9 na cikin mutanen da suka mutu a harin ta'addanci a ranar Juma'a da aka kai akan masu ibada a wasu masallatai guda 2 a Christchurch a New Zealand. Gwamnatin kasar ta ce dan kasarta da ya yi yunkurin tinkarin maharin za a bashi lambar yabo ta kasa. Ministan harkokin wajen kasar Shah Mahmud Qureshi ya fitar da wata sanarwa a yau Lahadi inda yake cewa 'yan kasar Pakistan da aka ayyana sun bata yanzu an tabbatar suna cikin waɗanda suka mutu. Ya ce suna samun hulɗa da iyalansu. Gabaki ɗaya 'yan Pakistan da suka mutu a cikin wannan harin sun kai guda 9. Harin na Christchurch ya kashe mutane 50 kanin wasu da dama sun jikata. Maharin ya yaɗa harin kai tsaye ta shafin sada zumunta na Facebook. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya aike da saƙon Twitter a yau Lahadi. Yana mai cewa an shiri wato a shiri muke mu baiwa iyalan waɗanda harin ya ritsa da su 'yan Pakistan duk taimakon da suke bukata. Ya ce Pakistan tana alfahari da Mian Naim Rashid wanda ya yi yunkurin tinkarin maharin mai rajin fifita farar fata kuma za a bashi lambar yabo ta ƙasa domin ya ba wa ƙarfin zuciya da ya nuna. Jami'ai a Indonesia sun ce ambaliya da malalar tabo a Papua da ke can gundumar gabashin Indonesia ya kashe akalla mutane 50 kanin wasu 59 suka jikata. Mai magana da yawun hukumar kai agaji a lokacin bala'i ta kasar Sutopo Purwo Nugroho ya ce ruwan ambaliyan ya lalata gine-gine da dama. Akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu da irin barnar da ambaliyan ya yi zai karu, inji Nugroho, yayin da rukunin ma'aikatan hukumar ke ci gaba da bincike a wuraren da ambaliyan ya faru. Kasar Indonesia tana cikin kasashen duniya da ke fama da take fama da bala'o'i da dama. Kasar tana huskantar damina da ke haddasa ambaliya da malalar tabo. Kasar Indonesia tana cikin kasashen yankin gabar tekun Pacific da ke fama da bala'o'in girgizan kasa da aman wuta. Girgizan kasa da aman wuta dai abubuwa ne da aka saba gani a can kasar ta Indonesia. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yar majalisar dattawan Amurka na New York Christine Gillibrand ta kaddamar da yakin neman zabenta na neman yiwa Democrat takara domin fafatawa da shugaba Donald Trump a zaben shekarar 2020. Ta kaddamar da aniyarta ta shiga takara a hukumance da safiyar yau Lahadi ba tare da manyan jawabai ba, amma dai ta yi amfani da wani hoton bidiyo mai dauke da tambaya shin jarumta za ta yi nasara. Gillibrand ta faɗa wato a cikin bidiyon tana mai cewa muna buƙatan shugaba da zai mana zaɓi wurin ci gaba mai girma na jarumta da ƙarfin zuciya. Ta ce ba mu buƙatan matsoracin shugaba a ya jagoranci mu. Yar majalisar tana shirin gabatar da jawabinta na farko a mako mai zuwa a gaban katafaren hotel ɗin Trump na ƙasa da ƙasa a birnin New York. Ma'aikatar sojin Isra'ila ta ce bayan harin harbe-harbe da sukar wuka da wani ɗan ƙasar Falastinu ya yi, wani sojan Isra'ila ya mutu kana wasu Isra'ilawa guda biyu su ma sun samu nanan raunuka. Ma'aikatar sojin ta ce lamarin ya faru ne a kusa da mahaɗar Ariel da ke birnin Nablus da ke kusan wato kudu maso yammacin Falastinu. Isra'ila ta ce maharin ya kai hari ne da wuka da kuma wato inda ya kashe sojan. Kana maharin ya dauki bindigar da sojan ke rike da shi ya rika harban motocin da ke wucewa inda ya raunata fararen hula guda biyu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A jihar Bauchi a Najeriya, 'yan jam'iyyun APC da PDP na cece kuce a kan soke hukuncin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC ta ɗauka dangane da zaɓen hukumar tafawa ɓalewa wanda a da ta tsaida ranar 23 ga wannan watan da za a sake zaɓen. Wanda a yanzu ta ce ba za a sake shi ba, sai dai a ci gaba da tattara bayanan ƙuri'un da aka kada ranar 9 ga wannan watan, sannan kuma a bayyana sakamakon a ranar 3 mai zuwa. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da rahoton.
Hukuncin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC ta ɗauka na soke zaɓen da aka shirya gudanar da shi a ranar 23 na wannan watan da muke ciki ya biyo bayan kwamitin bincike ne da hukumar zaɓen ta kafa a ƙarƙashin kwamishinan ƙasa mai kula da fannin ilmantarwa kan zaɓe da watsa labaru na hukumar, Barista Festus Okoye, wanda ya zo Bauchi ya gudanar da aikinsa da suka haɗa da ziyartar garin tafawa ɓalewa da kuma ganawa da masu zuwa da tsaki a hukumar tafawa ɓalewan domin tattara bayanai da ya miƙa binciken nasa wa hukumar INEC ɗin. Sai dai jami'ar APC mai mulki a jihar ta ƙalubalanci ikon da hukumar zaɓen mai zaman kanta ke da shi na soke zaɓen da aka ce za a gudanar da shi a ranar 23 ga wannan watan, kamar yadda shugaban jami'ar Uba Ahmed Nana ya yi bayani a taron manema labarai.
Sanin kowa ne cewar an yi zaɓe, an kuma gabatar da sakamako, wanda kuma har shi mai bayyana sakamakon zaben gwamna ya gabatar da jawabi cewar saboda wasu abubuwa da basu dace ba da suka faru na saba ka'idojin zabe, ya soke zaben gwamna na karamar hukumar tafawa ɓalewa. So sanin kowa ne tunda shi Returning Officer wato mana mai bayyana sakamakon zaben gwamna ya bayyana cewar an soke zaben karamar hukumar tafawa ɓalewa na zaben gwamna kenan. So hukumar zabe ba ta da hurumin da har za ta ce za ta kafa kwamiti kuma ya zo ya bincike, saboda waɗansu ita hukumar zaɓe ba ta da hurumin da za ta yi waiwaye a kan wani hukuncin da ta ballanta ta yi a mata lashe, ba ta da wannan hurumi. Shi sa muke wannan taro na manema labarai domin mu nuna duniya cewar abinda hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi bai dace ba, baya kan doka kuma ya saba ƙa'ida.
A ɗaya gefen, jami'ar PDP ta adawa ta ce hukuncin da hukumar INEC ɗin ta ɗauka alamu ne na adalci, domin kuwa zaɓe an gudanar da shi kamar yadda doka ta tanadar. Hamza Koshi Akuyam shine shugaban jam'iyyar a jihar Bauchi.
Na daidai ya tabbatar mana da ita cewa za ta yi adalci, dama magana da muke cewa shine ai zabe an riga an gama zabe duk duniya akwai gudi ake zabe shine rufar zabe an yi zabe an yi collating an kai ward an tabbatar haka an kai local government wasu kawai tsageru suka zo suka yi abin da suka ga dama to amma muka ce musu a'a ai akwai takardu da aka bayar a ward akwai takardu da muke da su a local rufar zabe a je a yi kuma zabe ta ce eh muna da hanzari saboda haka a zo a duba a tattara wannan zabe kuma an tattara wannan zabe wato abinda hukumar zabe ke tsammani za ta yi shine za ta dauko form ECHA da B da kuma C da suka hana shi abinda ya faru wato wanda ya kamata ce an rubuta ECHAC to shine suka zo suka wawe shi to sai ta rubuta akan wata takarda to shi kuma ga doka a akwai form da ake bari wajen shi director commissioner da aka kamata ta karbo nan ta cika akai to bata samu tayi ba sai da ita da agent din duk jami'oyi da yan sanda da kowa suka yi da cewa a cika akan wani form wanda shi kuma shi returning officer da zai ce shi bai da ba kaji ba takaddamar ki
sai dai kuma domin neman sanin ko hukumar zabe tana da hurumin sauya hukuncin da ta dauka tun farko na tambayi wani lauya mai zaman kansa barista Idris Safiyanu Gambo ga abin da yace
matsalar ba na zabe bane idan ka dubi sashi na 155 na kundin zabe na kasa ya ba ma ita hukumar zabe cikakken iko game da shin yaya za ta gudanar da zabe duk abin da ta ga dama ta ga ya cancanta ta ga ya kamata ita ne ya kamata ta yi sai dai kawai zabe da ya rage ma duk wanda bai amince da abin da ta yi ko wani jami'i nata ya yi ba shine kawai yana da zaɓin shi kuma ya garzaya wajen kotun koke na maganan zaɓe.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad. Masana gine-gine sun yi tsokaci game da matsalar rufta gine-gine da ake fama da shi a wasu sassan Najeriya cikin 'yan kwanakin nan. Sannan sun yi kira ga gwamnatocin jihohi da su fara rushe gine-ginen da suke nuna alamar rugujewa domin kare rayukan al'umma. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da rahoton.
Just 5 years, we have lost over 13,000 lives due to a cumulative collapse of buildings in this country.
Professor Nama Lekepin Amuga Kenan, malami a sashen koyon aikin gine-gine na Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Modibo Adamu wato Mautek da ke Yola, yayin da suke tsokaci game da matsalar rufta gine-gine da ake fama da shi a wasu sassan Najeriya cikin kwanakin nan. Na baban nan shine ma rufta wanda wani gidan bene mai hawa uku da ke yankin Itafaji a birnin Ikoyi cikin kwanakin nan, inda koyi danne yara 'yan makaranta masu yawan gaske, kuma ana cikin wannan jimamin sai kai ga wata sabuwa a garin Ibadan inda wani bene nan ma ya rufta da mutane. To wai ko me ke ja rufta gine-gine musamman ma bene a Najeriya a yanzu? Malam Muhammad Lawal Dalladi, malami ne a sashen koyon aikin gine-gine da raya birane a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa ta Spai, ya ko dangata lamarin na mala shakulatin bangaren haka gine a Najeriya.
Abin da yake kawo su shine abu guda biyu kamar haka. Daya akwai wanda Allah yake aikowa shine rushewar gini sanadiyan girgizan kasa ko kuma sanadiyan ambaliyar ruwa mai tsanani da makamanta zai rin wadannan. Sannan kuma akwai abu na biyu wanda mu mutane muke kawo su, zaka dauke shi kuma kaman abu biyar zuwa shida haka. Daya akwai rashin amfani da kwararru wurin shanin gini. Misali, kafin a yi gini ya kamata sai surveyor ya zo ya auna wurin. Auna wurin nan ba kawai shine a dauki tape a ja tape na a ga majami'i ba, akwai abubuwa da yawa da yake ciki. Sannan idan ka kare haka za ka kira architecture wanda shi kuma architecture na hakkin shi ne, hurumin shi ne ya zana abun da kake so. Idan ka kara zana abun da kake so, sannan sai ka nemo engineer. To shi engineer na kuma shi zai fada cewa okay, wannan zane da kai da abun da kake so nan yana bukatan karafuna kaza, yana bukatan kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kafin nan ya zauna, kafin ginin ka zauna. Sannan sai ka dauko quantity surveyor wanda shi kuma aiki shi ne ya ce to karafuna nan da simintin nan da kaza kaza da ake bukata ya fanda shi zai kai ka nawa ne. Idan ka kare wannan, sannan kuma sai ka dauko mai gini, professional mai gini, wato billa, shi kuma ce to zai aikin nan. To so da yawa za ka ga sanadiyan rashin hakan, sai ga mutane su saboda tsada na su kwararrun, sai ga mutane suna neman hanya mafi sauki na yin gine-ginen su wanda yake sa dole ginin dukan su rinka rushewa, domin shi foreman nan bai da masaniya akan abun da yake so kai nan. shine na fari. Abu na biyu shine rashin amfani da kayan aiki mai kyau irin siminti da karafuna domin kawai kaga karfe rodi kenan a kasa zaka yi tsammani okay ko ne rodi daidai suke to ba daidai suke ba akwai component din su.
Shi ma daidai yake karin haske kan wannan batu. Farfesa na Malam Captain Amoga na Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Madiba da wato Mautek yace abin takeici a cikin shekaru biyar kacal sama da rayuka 1013 ne ma suka salwanta ta sanadiyar rubuta gine-gine a Najeriya batun da yace dole fa a kafa dokar ta bace harkar gine-gine a kasar
a cikin shekara biyar da suka wuce kasan nan ta rasa mutane sama da 1013 mutane da suka rasu saboda rushe-rushen gine ina so idan Buhari Muhammadu Buhari yana jin maganar nan ina so ya sa dokan ta bace a wannan gefen gine-gine a kasan nan a tabbatar cewa kwararru suka kware a gefen gine-gine wanda suka kware a gefen zane-zane wanda suka kware a gefen tsare-tsaren gini su a tabbatar da cewa su ne suka kama ragamancin daga gini a kasan nan
masana na gani fa akwai bukatar gwamnatocin jihohi su fara rushe gine-ginen da suka nuna alamar rugujewa domin kare rayukan al'umma musamman makarantu da kuma wuraren hada-hadar jama'a
kafa commission ko committee wa na kasa kuma da na jihohi a tabbatar an bi tun ba ga cikin state capitals ba a bi duka a auna gine-gine ta wajen gwadawa da na'urori wayanda sun kasa a tabbatar da cewa wayannan gine-ginen an ja su kasa.
Koma da menene yanzu ko an zura ido a gairin matakan da hukumomi a kasar za su dauka domin kare rayukan al'umma. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. A Najeriya gwamnatin jihar Oyo ta nuna alhini a bisa ga waɗanda suka samu raunuka sakamakon rufta wani gini mai hawa uku a garin Sogowe tare da bada umarnin waɗanda suka samu raunuka a yi musu magani kyauta a asibitocin jihar. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambol ya aika mana da rahoton.
Gwamnatin jihar Oyo ta nuna alhininta ga waɗanda na sami raunuka a sakamakon rugujewar wani gidan sama mai hawa uku da ake kan ginawa a unguwar Sogoye Molote Ibadan tare da bada umarnin a yi wa waɗanda na sami raunuka magani kyauta a asibitocin gwamnati. Wannan umarnin na gwamnan jihar Oyo dai yana kunshi ne a wata takardar sanarwa da mai bada shawara na musamman ga gwamnan jihar Oyo akan sadarwa da tsare-tsare Mr. Bola Aji Tunji ya sanya wa hannu kana aka rarrabawa kafofin yada labarai a birnin Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo gwamna Abiola Ajimobi wanda ya nuna takeicinsa a game da faduwar gidan saman ya bada umarnin akai waɗanda na sami raunukan zuwa asibitocin gwamnatin jihar Oyo kuma a yi musu jinyar gaggawa kyauta. Haka ma gwamna Ajimobi ya ce gwamnatin jihar Oyo za ta kaddamar da bincike don gano dalilan rugujewar benin mai hawa uku. Abiola Ajimobi ya kara da cewa duk wanda aka samu da laifi a faduwar wannan bene za a hukunta shi a bisa tanadin doka. Tuni dai wakilan gwamnatin jihar Oyo a jagorancin kwamishinan kiwon lafiya na jihar Oyo Dr. Aziz Adedutan suka ziyarci waɗanda na sami raunuka a sakamakon rugujewar gidan saman a asibitin koyarwa dake Ibadan UCH. A takaice gwamnan jihar Oyo ya buƙaci jama'a da su rika yin amfani da kayan gini masu inganci da kwari don kaucewa hasarar rayuka da jikatar jama'a. Shi ma shugaban kungiyar injiniyoyi masana gine-gine a jihar Oyo injiniya Ade Damola Palade Patila ya alakanta rushewar gine-gine da yin amfani da injiniyoyin gine-gine na bogi a wajen tsara gine-ginen. Ya yi kira ga jama'a da su tuntubi kwararrun injiniyoyin gini don su zayyana musu gini mai inganci tare da yin amfani da kayan gini masu inganci. Hassan Umar Tambol, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambol. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 11:19 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin Idan Kwaya ta Narke Fa, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. A cikin shirin Idan Kwaya ta Narke Fa na wannan makon, za mu tattauna da Rabaran Muhammad Dan Amarya, tsohon shugaban Ekwa Bauchi DCC, wanda ya yi magana a kan asalin shaye-shaye da jama'a suke yi tun shekaru da dama, sannan kuma ya yi gargaɗi ga matasa da kuma sauran al'umma kan wannan mummunar ɗabi'a. Ibrahim Ka Almasi Garba gare ka.
To Baba Rabran, a matsayinka na shugaban al'umma musamman al'ummar Kirista, ya kaga wannan yawan shaye-shaye da ake samu tsakanin matasa da ke lalata musu rayuwa?
Mai sauraro, assalamu alaikum. Na gode kwarai da wannan shiri domin shawara musamman ga ƴaƴanmu da ƙannanmu da ma wasu yayinmu matasa game da al'amarin da ya shafi shaye-shaye don a samu a bugu a buge. Mai sauraro, ina tarihin wannan al'amari? Sa'annan meye dalilin irin wannan al'amari na shaye-shaye da buguwa? Sa'annan ina abin yi game da wannan al'amari? Sa'annan mu karasa da cewa gargaɗi, gargaɗi, gargaɗi. Idan mun koma baya tambayar mu ta farko, muka ce ina tarihin wannan al'amari na shaye-shaye da buguwa? Amsa, al'amari ne wanda ya dade kamar yadda ita duniya samu mata dade. Wannan yasa za ka iske a cikin rayuwar ɗan adam tsara biye da tsara, zamani biye da zamani, an yi fama da al'amarin nan da ya shafi shaye-shaye da buge-buge ko kuma buguwa. Mai sauraro, ina dalilin waɗannan abubuwa? Ina dalilin waɗannan abubuwa? Shine abu na biyu. Dalilin waɗannan abubuwa shine waɗansu suna yi domin su yi maganin wani baƙin cikin da suka samu kansu a ciki, ana su zato. Waɗansu kuma na yi ne domin su nemi wani farin ciki wanda ba sa samu. A ganinsu, wannan shaye-shaye na ƙwayoyi ko dai abin da ake sha don a bugu a fita cikin hankali zai ba su irin wannan farin ciki. Waɗannan abubuwa ne ake sha domin a samu a bugu a buge a fita daga cikin hankali. To lallai yadda muka faɗi, al'amarin ya daɗe kamar yadda duniyar mu ta daɗe. Ga na farko, tun zamanin kakannin kakanni akwai saiwa, wato saiwoyin bishiyoyi ko kuma kamar yadda wasu ke cewa jijiyar bishiya, amma dai saiwar bishiya, da kuma sassaƙe, wato sassaƙin jikin bishiyar, da ganyaye, da tsire-tsire, da ƙwayoyin ƴaƴan itatuwa iri-iri. Waɗansu na sha domin su samu ƙarin ƙarfi, watakilin a gona ne ya wuce gona, ya wuce kowa a noma in ana ganya ko huɗa. In yi riki garma sai dai kallo, ashe ba a cikin natsuwa yake hudar ba, ba a cikin hankalinsa yake noman yana wuce mutane ba, ya sha saiwoyi da tsire-tsire, ƙwayoyin shuke-shuke iri-iri. Alal misali, akwai daga ɓangaren arewan Najeriya, ya yi ma ya shafa har Nijar, watakila da wasu ƙasashen makwabta, akwai wani tsiro da ake kira zakami. Wannan zakami ƴaƴansa in ka sha ya ji hauka-hauka, ya ji hauka-haukatarwa. To lallai ana amfani da shi ko kuma ana shansa watakila a da, watakila ma har yanzu a wasu wurare, domin a samu ƙarfin da ba ƙarfi ba, domin a samu farin cikin da ba farin ciki ba, domin a samu kawar da baƙin cikin da zai kawo babban baƙin ciki. Allah ya sauke. To waɗansu na shan irin waɗannan.
Rabaran Muhammad dan Amarya kenan, tsohon shugaban Ekwa Bauchi DCC. Masu sauraro a nan za mu dasa aya, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Kuji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka Almasihi Garba da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da kuma Bonsa Tufa da ya daidaita sautin shirin, ni Muhammad Hafiz Baballake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabi'u da Kut Dunari da Haruna Akitela Malam Maduri duk a jihar Jigawa, Najeriya, inda suka ce assalamu alaikum muryar Amurka, da Allah ku bamu dama mu yi kira ga al'ummar ƙasarmu Najeriya da ya kamata mu kai zuciya nesa mu rungumi sakamakon zaɓe a duk yanda ya zo, kuma kada mu bari wasu bargurbin 'yan siyasa su raba kawo namu, domin fa zaman lafiya yafi komai dadi, shi kanshi shugabanci baya samuwa sai da zaman lafiya. Sai daga Sade Said Daura, inda yace muna kira ga 'yan majalisun mu waɗanda aka zaba da ya kamata su sa kishin kasar su da al'ummar su waɗanda suka zabe su. Sakon mu na ƙarshe ya fito daga Kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak, inda yace salam VOA Hausa, yau kira zan yi ga al'ummar jahohin da ba a kammala zaɓe ba. Ya ku 'yan uwa, kar ku bari aƙidan nan ta ƙin fitowa zaɓe ta yi tasiri a gare ku, kamar yadda ta yi tasiri a waɗansu jahohin ƙasarmu a makon da ya gabata. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma a taƙaice.
Zana Kaputova tana kan gaba a yau Lahadi a zagayen farko na zaben shugaban kasar Slovakia, bayan kirga kusan kuru'un da aka yi a zaben jiya Asabar tsakanin 'yan takara 13. Lauyan muhalli mai shekaru 45 ta samu kashi 40.5 na kuru'un. Mataimakin shugaban hukumar zantarwar kungiyar tarayyar Turai Maros Sefcovic, mai samun goyon bayan jam'iyyar mai mulki ta Smer SD, yana biye da ita amma da rata mai yawa, inda shi ya samu kuru'u kashi 18.7. Yanzu 'yan takarar guda biyu za su shiga takarar zagaye na biyu a ranar 30 ga wannan watan Maris. Shugaban kasar mai ci Andrej Kiska bai sake shiga takara a karo na biyu na wa'adin shekaru 5 ba, amma dai yana taimakawa Kaputova. Idan ko Kaputova ta lashe zaben na zagaye na biyu, za ta zama shugaban kasar ta mace ta farko a kasar da take tsakiyar nahiyar Turai. Kasar Pakistan ta tabbatar da akalla 'ya'yanta guda 9 suna cikin mutanen da suka mutu a harin ta'addanci na ranar Juma'a da aka kai akan masu ibada a wasu masallatai guda biyu a Christchurch a New Zealand. Gwamnatin kasar ta ce dan kasar ta da yin yunkurin tunkarin maharin za a bashi kyautar lambar yabo ta kasa. Jama'ar Indonesia sun ce ambaliya da malalar tabo a Papua da ke gundumar wato gabashin Indonesia ya kashe akalla mutane 50, kane jikata wasu 59.
Sun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin, sai Bonsa Tufa da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyanmu na yau Jonah Cummins, Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
24 heures sur 24, VOA